Taron majalisar ministoci na Juma'ar da ta gabata ne ya ba da sanarwar kaddamar da wasu sabbin dubarun yaƙi da cin hanci da nufin sakarwa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya marar gudanar da aiki a ƙarƙashin wata sabuwar dokar da ta haramta yi wa hukumar shishigin da aka saba gani a can baya. Mai shari'a Abdulrahman Gusman shi ne shugaban hukumar yaƙi da cin hanci a Niger.
Yanzu wannan doka, sabuwar doka da anka dauka, in mu mun gani ko mun karanta a shirida, ba sai mun tambaye izinin mutum ba. Directorman ne muke aiki, directorman mu dauki dosai mai aikin shi. Daya kenan. Na biyu, wannan doka ta ba mu izini in kana da dukiya mu kama dukiyarka mu rike ta sai an kare. Ta ba mu izini mu shiga gidanka mu yi bincike mu samu. Ta ba mu izini mu hana muka bulago sai mun san yanda kai da dukiyar kasa.
Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yaba da wannan mataki, kodayake suna ganin zuwa bikin ba bikin bane. Saboda haka Hamidu Sidi Fodi na kawancan platform ke cewa
an yi ne so ɗaya, an yi so biyu, an ce mu talaka mu yi haƙuri duk masu taɓa dukiyar mu za a maganin su, kuma har yanzu ba mu ga ai maganin su ba, sai mu gani ƴan ƙwararruna ke kama kwana biyu mutum an kashe wata takwas wata tara sai kuma gidan shi kuma lahiya lauyaci kuɗin shi kenan. In ba mun ga an fara yi ba fi sabilillahi duk wanda suke kusa gare su, kusa ga shugaban ƙasa, su wanda aka zarga da cewa ya wani abu a kamo shi a tahi a yi bincike a ba shari'a haƙƙinta.
Yaƙi da cin hanci wani aiki ne da ya shafi kowa, in ji shugaban hukumar halsiya, sannan ya ƙara da tabbatarwa jama'a cewa doka za ta yi aikinta.
Babu mai karhi wanda bai taɓa dukiyar al'umma ba, shi ne mai karhi. Amma in ka taɓa dukiyar al'umma ya zamanto kai barawo ne kana hallaka dukiyar al'umma, mu wurin mu baka da karhi. Da wannan dokoki da anka dauka, da luwakin nan, da strategikin nan, babu hannun shugaban kasa. In kun ga an kama mutum wani shi ma sai ya samu labari kamar kowa. Abinda doka ta ce mana, in mun yayyake mu aika mishi report, ba kamar da bane, da ne shi yake ce ai haka, a'a.
Farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin abubuwan da hukumomin Niger suka bayyana shirin mai da hankali a kansu a tsawon shekarar 2018. Kamar yadda rahotannin makon jiya suka bayyana cewa shugaban kamfanin takin zamani Kaima ya shiga hannu saboda zarginsa da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa, yayin da wasu jaridun wannan mako suka ruwaito cewa hukumar halsiya ta kaddamar da bincike a ofishin hukumar alhazai ta Koho da a ɗaya bangare wasu ofisoshin jami'an shigid fitin kaya Duan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.